Buga nan sada zumunci tsakanin kasa da kasa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Peru ta lallata jami'ar kwallo 3-1. Japan ɗin kasar da shekara 18 sun samu nasara kan Estado da kwallo 2-2. Kasar Portugal kuwa ɗin kasar da shekara 18 sun lallata kasar Norway da kwallo 3-0, yayin da El Salvador ta tashi a hannun Ecuador da kwallo 3 ita ma da nema. A yau kuma akwai wasan sada zumunci tsakanin kungiyoyin kwallon kafa, inda Bayern Munich da Bayer Leverkusen za su fafata da Wolfsburg da Innsbruck da misalin karfe 4 na yamma a gogon Najeriya. Bangaren Premier League na tarayyar Najeriya na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23, wanda ba a samu daman buga shi ba saboda wasu dalilai, a jiya kungiyar kwallon kafa ta AFA United ta lallasa Wiki Tuarez da ke garin Boji da kwallo 2-0, inda a yanzu haka kungiyar ta Wiki Tuarez take hanyarta na zuwa jihar Anambra domin fafatawa da kungiyar kwallon kafa na Ifeanyi Kuba a wasan mako na 25 na gasar Premier League na Nigeria, inda Wiki a yanzu take mataki na 15 daga kasan tebur, ita kuwa Ifeanyi Kuba tana mataki na 2 daga saman tebur. A bangaren sai da sayarwa ƴan wasan kwallon kafa na duniya, kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Fernando Torres ɗan shekara 33 da haihuwa ya ki amincewa da wata tayin da wata kungiya ta yi masa daga kasar Mexico. West Ham tana zawarcin mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta kasar England Joy Hart a matsayin aro. Ana shirin kammala ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar England da Real Madrid da kasar Spain a kan sayan dan wasan Real Alvaro Morata dan shekara 24 a sati mai zuwa a kan kudi miliyan 65. Roma ta ce ya zama dole wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta biya fam miliyan 35.5 in har tana son sayan dan wasan ta mai suna Mohamed Salah dan shekara 24. Malone Santos dan shekara 21 ya zama cikakken dan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, inda ya rattaba masa hannu na tsawon shekaru 3 bayan da ya zama tsaro a kungiyar a matsayin daga kungiyar kwallon kafa na Fluminense daga shekara ta 2016 zuwa 2017. Quarinton Tillinson kuwa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich daga kungiyar kwallon kafa ta Lyon a kan kudi euro miliyan 41.5. Daga karshe Manchester United ta kammala sayan dan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof a kan kudi fam miliyan 31. Huta lafiya.